A jiya ne kwamishinan yada labarai na jihar Kano da kwamitin da ke kula da harkar ciyarwar watan Ramadan na bana ya kai ziyarar gani da yanda aikin dafa abincin ke wakana. Comrade Muhammad Garba da kwamitin da ke kula da harkar ciyarwar sun ziyarci sansanin Kureken Sani gadi-gadi da dan gizo duk a karamar hukumar Kumbutsu. Ya kuma buƙaci masu aikin abincin su cikin gaskiya tare da ba waɗanda aka yi don su.
Duk inda aka kebe domin a ciyar da al'ummar musulmi waɗanda suke da sha'awa marasa ƙarfi wajen ba da abincin duba abin buɗe baki. Wannan tawaga ce ta wakilcin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Lokacin da aka fara maganar azumin watan Ramadan, wannan kwamiti da mai girma gwamna ya kafa ya kirawo taro na gaggawa inda muka yi tsari na musamman a fara raba wannan abinci. Santocin su tabba abincin zuwa wurare daban-daban da masallatai daban-daban da aka ware domin amfanin al'ummar musulmi wanda suka yi azumin watan Ramadan. Alhamdulillah, mun rabar da wannan abinci kwana biyu da ya shige a kasudin zuwanmu da zaga mu yi na watan Ramadan. Saboda haka gwamna ya ce mu zo mu zaga mu duba mu ga yadda ake dafa abincin nan, mu tabbatar da cewa adadin abincin da aka bayar a raba an ba da shi kamar yadda aka kiyasi, mu ga dabinin da aka bayar, mu ga shinkafar da aka bayar a wuta, mu tabbatar da cewa an dafa ta tada hudu ba tsafta wurin. Shi ta muke tare da sarkin tsafta wanda yana ɗaya daga cikin ɗan kwamitin nan har a gama azumin watan Ramadan. Da a ci gaba da dafa abinci a wannan waje naku. Wannan amana ce kuma an yi ne saboda Allah, saboda haka dinya ya kamata bai kamata a ce daidai da kwana daya ba dafa abinci a wannan waje ba.
Wata mace da ke aikin dafa abincin ta buƙaci masu hannu da shuni da su yi koyi da gwamnati wajen aikin ciyarwa don samun lada.
Ka an kawo maka aikin alheri, kai ma ka taimaka sosai ka samu ladan. Allah Ubangiji duk gaba ɗaya Allah ya yi kowa albarka, Allah ya saka da alheri. Ana aikin alheri Allah ya dawwamar da shi. Bayan ana na gwamnati, Allah ka sa duk wani mai kuɗi da yake da hali shi ma san ta buɗe. Ki zama jimin da'imu yana yi tun gwamnati ta sanu ta fara wannan kako da za su ƙara su faɗa da abin ya zama ko gwamnati ta sanu ko ta sanu abu ya yi.
Ana da ya raba shinkafa da faduka, dabino, kunu da kosai a cikin konsan take away. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.